أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah wanda ya halice mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu ikon saduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka muna fahimtar da junanmu da kuma al'ummanmu wannan addini namu na musulunci muna nan a cikin kishi na biyu cikin bayanin wane ne Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu ce bayanin wasu sifofi na Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani saboda mun ce babban bambancin da aka samu tsakanin malamai masu tunani da suka wuce da kuma hange na musulunci shine cikin sanin sifofi na Allah kusan kowane daga cikin al'umma da dama wanda suka wuce sun yi imani ko suna da tunanin akwai Allah amma sifofin Allah sun bace musu sun shige musu duhu sun kasa gane yaya ne sifofi suke na Allah anan ne muka ce muke gane tari da kuma dimbin muhimmancin zuwan wahayi ma'ana dole kai mutum ka gane cewa Allah ya kula da kai kuma taimakon kai ne yayi cikin turo maka annabawa wanda sabanin haka nan an samu al'ummu suka ƙaryata su suka kashe su babu irin nau'i na tuhuma da wulakanci wanda ba su ma annabawa ba sakamakon wannan aiki da suka zo su yi wanda inda mutum ya gane zabin ka ne Allah yayi al'umma zabin ku ne Allah yayi ya aiko muku annabawa zabin mu ne Allah yayi ya aiko mu alqur'ani ya kawo shi ga hannun fiyayyen halitta amma yanzu duk da ana cikin al'umma annabi zaka gani akwai wasu wanda tunanin su zargi annabin ne ma su kokarin su nuna mutane annabi yana da wata irin kama kuma asasin minin ake san a nuna addinin musulunci gaba ɗaya zube yake warwas ana ta nunawa a wannan lokaci cewa addinin musulunci addini ne na ƴan ta'adda duk me ake so a zidda darajar wannan musulunci kai menene abba ai kai dan uwana in ka gane wannan shi ke nuna cewa wannan shi ne fiyayyen addini wannan shi ne fiyayyen abin bi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi saboda haka ne alqur'ani ya zammu da bayanin sifofi na Allah subhanahu wata'ala dan mu san shi a yau sifofin da zamu ƙara dan mu ƙara sanin Allah ta'ala a cikin alqur'ani mu sani cewa Allah bai da abokin tarayya cikin abubuwa kamar guda hudu da zamu bayyana na farko Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mulkin shi misali zamu zo da aya ta alqur'ani Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin kula da halittar shi rububiyyar shi zamu zo da misali na aya alqur'ani Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mi cikin tahiyyar da hukuncin shi shi ma akwai misalin shi na aya ta Allah subhanahu wata'ala na hudu Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin ceton bayan shi bai buƙatar taimako cikin ya ceci bayan shi na farko ne da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mulkin shi, shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa lam yakul lahu sharikun fil mulk a cikin suratul Isra. Mun karanta wannan aya din ma darasin da ya wuce. Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin mulkin shi, wannan mulkin nashi gaba daya, kula da duniya da abin da ke cikin ta, kula da sama, mala'iku, duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta, wannan mulkin nashi ba ya da wanda yake taimaka mashi a ciki. Sannan abin na biyu, Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya cikin kula da halittar shi. Inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul An'am aya ta 164, Allah yana cewa wal aghayra llahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Ka gaya musu, shin zan nemi wani ba Allah ba in rike shi a matsayin shine ubangiji na, alhali shine ubangijin kowa? Ina hankali bai hukunta haka nan. Ka gaya musu, ya kai Rasulullah, kai ba za ka yi haka ba. Kai ka san Allah, Allah shine halice kowa, kuma shine za ka bi. Sannan Allah bai da aboki cikin mi abinda muka faɗa na hukunci. Allah ta yadda hukunci hukuncen shi bai buƙatar mai taimako, abinda yake tsarawa kamar ya hukunta wannan al'umma kaza zai same ta, girgizar ƙasa zai same ta, ruwa zai sauko, in alheri in ma sharri, kuma menene? Allah subhanahu wata'ala shike hukunta kayan shi. Inda Allah yake cewa cikin suratu Yusuf, yana cewa inil hukmu illa lillah. Ta hanyar halishan annabi Yaqub yana bayyana mu cewa ya san Allah, cewa babu wani hukunci sai abinda Allah ya hukunta. Shi yasa Allah idan ya hukunta kaza zai yi, duniya ko da gaba daya sun taru za su ce wannan abin ba zai yi ba. Mun ba da misali, wata rana mun ce hitowar annabi Musa a cikin gidan Fir'aun ya rayu har ya girma, tare da cewa hadari ne ga Fir'aun ya kasa yadda za a yi da shi. Tun haihuwar shi ma ya yi ta yankan ‘ya’ya maza, saboda dai ka ahi annabi Musa. Allah ya sa sai da aka ahi shi, kuma ƙarewa da ƙarau aka tarbiyyanci shi wannan annabi a cikin gidan shi Fir'aun ɗin, shi da kanshi ya kula da shi. Ku duba irin iko na Allah subhanahu wata'ala. Kenan abinda Allah ya hukunta, babu wani hukunci in ba nashi ba. Na hudu, wanda muka ce Allah bai da abokin tarayya cikin ceton bayin shi. Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul Zumar, qul lillahi shafa'atu jami'a. Ka gaya musu, ceto a wannan duniya din da lahira wurin wa yake? Yana wurin kawai Allah subhanahu wata'ala. Allah kadai ne ya isa ya ceci mutum. Shi yasa duk bala'in da mutum zai shiga, duk bala'in da mutum zai hada, to lalle mutum ya sani cewa Allah kadai zai iya ceton shi. Anan ya kamata mu bada wani misali na wasu daga cikin bayan Allah wanda sun san Allah, musamman wannan misalin zai yi daidai da misalin da muka bada na halitta. Kenan misali na biyu na Allah cewa bai da abokin tarayya cikin halittar shi, cikin kula da halittar shi a matsayin shi kenan na Ubangiji, baya buƙatar kowa cikin wannan. Shike yin kowa, shike yin komi, kuma shike kula da shi. Allah kadai ne Ubangiji. Akwai wani daga cikin malamai wanda kai, wani babban malami wanda ana ce mishi Sayyid Murtada Sa'idi, Ayatullah ne babba wanda aka yi a lokuntar da suka wuce. Shi wannan bawan Allah wata rana yana cikin tafiya, ya zo ya gitta wurin inda ake sai da shayi. sai ya hango wasu samari bayan shan shayin da suke ana dan kunna wani abubuwa na samun nishadi abinda ya shahi saba ma Allah ana kunna waƙoƙi suna raya musu zukatansu suna jin dadin shan shayin su sai wani daga cikin su ya hango wannan babban malamin Ayatullahi Murtada Sa'idi sai maza yake ce musu kai kuyi musu ku kashi kuyi musu ku kashi ga Ayatullahi nan tai saboda sun san shi yana kiran mutane zuwa ga Allah sai suka yi musu ka kashi daidai yana gabatowa sai ya fahimci kenan sun kashe wannan abin sauraron nasu ne saboda sun hango zuwan shi amma ku tsaku gani yaya wannan malamin yayi bayan ya lura da abinda su wa'annan samari suka yi in wani ne in bai da ainihin tsoron Allah in bai da ainihin riko da Allah cewa shine Ubangiji kadai bai da kuma abokin tarayya cikin Ubangiji da zai yi alfahari ne ya ji dadi cewa ana jin tsoron shi ko ya ji dadi cewa kamar in an ganshi ana barin aikin haram amma wannan malami sai ya ji wani tsoro tsoron da ya ji shine yace musu kai ku kunna abin da kuke saurare mana suka ce a ya za mu kunna kuma ga ka malam ka zo muna jin kunya mu kunna wannan abin ga ka shine ce musu kar ku yi mun haka ina jin tsoron Allah gobe ranar tashin kiyama yace idi wani irin abu ne kai a maimakon in ashe ka na baka ilimi a matsayin magadin annabawa ka kira mutane zuwa ga Allah ashe ka kira mutane ne zuwa gare ka ma'ana ka samu mutane tsoron ka ne ba tsoron Allah ba maimakon ka samu su cewa suna tare da Allah kana nan tare da su ko ba kana wannan dole mutane su sani kuna tare da Allah me yasa muka ce can Allah ya yi kusa da jijiyar wayan mutum kasancewa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai duk inda kake yana sanya kana biyya gare shi wannan shine zai zama sakamakon duk abin da ka nema da sauri yayi maka saboda ka nuna kana son shi kana kaunar shi don kana bin abin da yake so to shine wannan bawan Allah yace musu ina jin tsoron kar Allah yace me yasa kai haka nan ku duba bawan Allah ku duba yadda ake samun bayi na Allah masu irin sifofi masu kyau irin haka saboda me ya taba ganin misalin irin haka nan cikin alqur'ani inda Allah yake ce ma annabi Isa kinan ran lahira zai ce mishi a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a maimakon Allah shin ka ce musu haka nan sai ce ah ya Allah ai in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik in har na fada Allah ai ka sani ka fi kowa sani kun gani annabi Isa yana kokarin ya raba kanshi da irin wannan bala'in da mutane suke kokarin raba mai a yanzu kamar mutane kristoci a yanzu suna kokarin raba ma Allah ko raba ma wannan bawa na Allah cewa shi dan Allah ne a ran lahira zai ce a'a ya Allah in na faɗi haka nan Allah ai ka sani ka san abin da ke cikin zuciyata ni ne ban san abin da ke cikin zuciyarka ba ni ne ban san abin da ke tare da kai ba saboda kai ka gama komi iliminka ya gama komi ni kuma ban san komi ba Allah ya zan kiran mutane ni ka turo ni a matsayin annabi ya zan kiran mutane a matsayina in ce musu ni ne Allah ba a matsayin annabi ba saboda haka nan bayi na Allah irin su wannan irin su annabawa suna kokarin kiran mutane ne zuwa ga Allah shi yasa annabi ma kokarin da yayi ya kira mutane zuwa ga Allah kawai saboda haka muke takaita wannan darasi anan sai kuma nan gaba zamu zo da bayanin bambancin tunanin magabatan din da kyau mu gane shi da tunanin alqur'ani game da Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.